Ina amarya nan sabuwa, ina amarya yar dogowa, ina amarya mai ladabi, ina amarya mai asali, ina amarya mai candiri, ina amarya yar sabuwa. Nafisa kurawa tashi Nafisa, dan kin fito ne a cikin gida na girma. Nafisa kurawa tashi Nafisa, dan kin fito ne a salin gida na girma. Nafisa kanwar Najib, akoko yar uwar Nasir kanan Najib, akoko yar uwar Abba kanan Najib. Nafisa dai yar uwar Babba, yar uwar Sadiq na makarin Abba, yar uwar Muhammadu Najib yau tai aure. Nafisa sunan ki amariya, ana biki kin kawai. Suna rawa kan sawai ni lalle amarya cin tara kawai kinje to ina iyaye yayye amarya ce yi muku bai bai sai wataran
ne sai sunan ki amarya
kinje
ana biki kin ga awai
lalle
suna rawa kan sawai ni lalle amarya cin tara kawai kinje to ina iyaye yayye amarya ce yi muku bai bai sai wataran
farko zan kira wanda shi yayyo zamanin amarya da yayi mutane ya sa Nafisa cikin amariya
sai wataran
in shi ya dinka inganta zamanin ta komai a waye
amariya
gashi ta zama amariya
sai wataran
mai tarbiya da kunya
amariya
mai ladabi biyayya Nafisa mai tarbiya sarauniyar ƴan mata
Nafisa sunan ki amariya
ana
biki kin ga awai
lalle sai ki bi mujinjiya
amariya
ki ma salat da bi ki biyayya daure ki bi mujinjiya
sai wataran
kin samu tarbiya tun gaba ma daure ki bi mujinjiya
amariya
ki shi kin ba amariya
sai wataran
gani ne mi amariya
amariya
ki bi fadan iyaye Nafisa banda cin kaladin anya aure
ya ki sunan ki amariya
ana biki
kin ga awai
lalle kina karatu sannan an kace kina rubutu bayan kin gama da makarantu lalle tarbiyar ki ta inganto baba da baba sun saka ki hoto da tun da san ka kai ki ci karatu kin gama shiga cikin karatu to amfanin sana gida na aure dan tarbiyar yaya kula da aure ki tabbata kina zama na aure Nafisa ta aure kin gama da wannan sannan a tarbiya ma kina da wannan kin tashi a gidan manya gami da wannan Nafisa ce zaman biyan bukatu banda daukan ziga ta masu wartu ko da kawar ki karta saki zautu sannan ki kama hankuri ki kyautu sannan ki manta rayuwa ta hutu haka ne za ki saki samu hutuwa sannan da ban miji kamar iyaye
Nafisa sunan ki amariya
kinje
ana biki kin ga awai
lalle amarya masharkai ne uban amarya inda yayyanta sun ka yarda har iyalanta sun ka yarda sai na ce maka tai karatu to ta kara da din karatu ka ga in har tana karatu gidan ka zai zama mai karatu da tarbiyar karatu zaman ku zai inganto kaji kuma zai baka hankuri kuma zai baka hankuri aure sai dai da hankuri ka dinga ba da hankuri ka mai da kai ga hankuri na ce ka kara hankuri ina kara baka hankuri bashira ai ta hankuri ai kuma yana ta murna bashar hasan Nafisa ta zama amaryar ka anya aure ya
Nafisa sunan ki amariya
ana biki
kin ga awai
lalle
suna rawa kan sawai
tamarna
amariya
yaye na tamarna
amariya
annan ke na tamarna
amariya
in ga yana tamarna
sai wata
uwar amariya ta zuna uwar amarya mai zubar yuguna kalar ke ta karya masu ado abar saraci da ushirya masu kudi kamar ana loda magarya ta bunkasa ta riga ta bunkasa ta bunkasa ta riga ta bunkasa ga tarin kudi kamar tarin tasa to mata ku kama allan ku da meta masu kudi da su da ɗayan su a mota sun zo yin bikin su ne wanda karanta mami Hadija ce da itta da diyanta yau ranar ta ce ku taso ku gane ta ta wani dan ado ba ta da diyanta ta kudai take tana jara zaranta su ku kudi zuba suke dai a jakarta to ta tara ta riga ne ta tara mami Hadija ta riga ne ta tara ga kyawun hali kamar babu kamar ta kai ɗayanta Allah sa dai ku biyo ta amin Allah shi samu dace Allah shi sanya alkhairi amin Nafisa mami DJ Nafisa mami DJ Nafisa mami DJ Allah da fa mana
More music at houseofsongs.com.